sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Sama da masu zanga-zangar nuna goyon bayan Falastinawa 300 ne suka yi tattaki a tsakiyar birnin London a ranar Asabar. A gefe guda kuma 'yan sanda suka kama masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya kusan 100 da suka fita da niyyar nuna adawa da zanga-zangar. Yar hatsaniya ta barke tsakanin 'yan sanda da masu tsatsauran ra'ayin waɗanda suka taru don su nuna adawar su da tattakin wanda ya faɗo daidai da ranar tunawa da lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya da kuma tunawa da 'yan Burtaniya da sauran 'yan wasu ƙasashe da suka mutu a yakin. Prime Minister Rishi Sunak ya yi Allah wadai da tarzomar da ta ɓarke tare da sukar masu nuna goyon bayan Hamas waɗanda suka yi dandazo suna ta rera waƙoƙin nuna ƙyamar Yahudawa dauke da alluna da riguna da aka rubuta a sakonnin da ke nuna goyon bayan Falastinawa. Tun kafin tattakin na ranar Asabar ake ta tada jijiyar wuya, tattakin da ya zamanto mafi girma cikin waɗanda aka yi da nuna goyon bayan Falastinawa tare da yin kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin Gaza bayan da ministan cikin gida Sue Braverman ta kira gangamin a matsayin na nuna ƙiyayya da tsigiru ke jagoranta. A gefe guda kuma a yau Lahadi ake sa ran za a yi wani tattakin yin Allah wadai da nuna ƙyamar Yahudawa a Paris babban birnin Faransa. Yayin da ake ta cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa kan waye kamata ya halarci tattakin. A kuma daidai lokacin da ake ganin karuwar nuna ƙyama ga Yahuda a sassan ƙasar ta Faransa. Sama da jami'an tsaro 300 za a baza a birnin na Paris don su tabbatar da tsaro yayin tattakin a cewar ministan cikin gida Gerald Damanin. A jajibin ranar da za a yi tattakin shugaba Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da abin da ya kira karuwar nuna ƙyama ga Yahudawa a Faransa. Cikin wata wasiƙa da ya rubuta wacce aka wallafa a jaridar Le Parisien, shugaba Macron ya ce ƙasar Faransa da Yahuda za su riƙa fargaba a cikinta ba Faransa ba ce. Kazalika Faransa da mutane za su riƙa fargabar zama saboda addininsu ko asalinsu ba Faransa ba ce. Macron ya ƙara da cewa tattakin da za a yi a yau Lahadi zai nuna Faransa a matsayin ƙasa mai maɗaurinta ɗaya da take maraba da kowa da kowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazauna garin Kherson a gabashin Ukraine sun yi bikin cika shekara ɗaya da kwato birnin daga dakarun Rasha da suka mamaye shi a bara. Ko da ke birnin bai tsira daga hararen da Rasha take kaiwa daga kogin Dnipro ba, mazauna birnin sun ce sun zama jajirtattu wajen shanye duk wani hari da dakarun Rasha za su kai kan birnin. Ma'aikata a garin na Kherson sun saba saka rigunan sulke, wani mataki na zama cikin shiri da kuma gudanar da ayyukan jin kai a duk lokacin da aka kai musu mamaya. Kazalika duk da har-haren na Rasha, mazauna Kherson kan fita su yi harkokinsu na yau da kullum, kamar sayo abinci ko yin yawo a kan keke ko su zauna a gidajen cin abinci da aka buɗe. A ranar Asabar, Rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami a kan Kyiv, babban birnin ƙasar da yankunan da ke gabashi da kudancinsa, a cewar jami'an Ukraine. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan har aka sake zabansa a shekarar 2024 zai faɗaɗa shirinsa da ya faro a wa'adin mulkinsa na farko na daƙile kwararar baƙi zuwa ƙasar, shirin da ya ce zai haɗa da kama mutane a tsare su a wani sansani daga bisani kuma a mayar da su ƙasashensu na asali. Jaridar New York Times ce ta rawaito wannan labari a ranar Asabar kan wannan mataki da tsohon shugaban na Amurka ya ce zai ɗauka idan har ya lashe zaben na baƙi. Rahoton dai ya samo asali ne daga hirarraki da aka yi da wasu mashawartan Trump, ciki har da Stephen Miller wanda ya jagoranci shirin yaƙi da baƙin da ke shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, a cewar jaridar ta Times. Jaridar wacce ta soki shirin na Trump ta kutanta shi a matsayin abin da ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka a wannan zamani.
Labaran duniya Sai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Muna tare da wakilin Ridwan Muktar Abbas daga kasar Ghana, kuma ana tattaunawa ne kan batun samun shedar dan kasa, inda manyan baki suka bayyana irin kalubalen da suke fuskanta a lokacin da ko suna kokarin sabunta katin su na dan kasa ko kuma suna so su karbi sabo. Bari mu miƙa ku ga Ridwan.
Zamu je wurin sarkin Kwashima.
Amu gare ka manya da makallashin gauri, muna mu sallama ta musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun gode da samu wanga dama da zamu ajiye korofe korofen mu, domin mun ga alhamdulillah da wuya mu samu wani matsala. Amma jama'an da ke tare da mu, wanda muke jagoranta, su ne koron lokaci za su zo muna sarki, ai muna kaza, ai muna kaza. Kai in ka tafi wurin da ganin ka kamar sunanka, sai ga wannan abin ka gan shi da sauki. Amma iyayenmu da yanninmu da ƴan uwanmu da muke tare da su da'iman, tun daga kan takardan haihuwa, a turance ya sunan shi to tun daga kan shi, domin secretary na high school jikana ne, yanzu haka shine assemblyman mu nan garin mu, shine personal secretary na akan kujera na kamin ya je tsaya ya samu assemblyman. To in yazo shi kamun wanga in ce labaran je ka duba mutanen ga a kula da su. To da karshen ta jifan da ya fada kaina kamar wata uku da ya wuce, diyan ku guda da suke zuwa suku can hanyar kasuwa, sunan suku ne ban rike ba. To madalla ta zo gida ta ce a bada 356. Nace na menene zulai? Wai an ce ita ba ta benefit free dan kare idan gode ba ki benefit na hana cire kudin ma an bata. Amma sai yayin da ta tambaye ta zulai, don ɗan jarida ce yayin nata Shafatu, nace baba kaka bayar, me yasa kan bayar? Tace kaji ka. Nace ko wa eh, sai ce mu tashi mu tafi. Na sa riga na, na dauki voting ID card na, takardan haihuwa na, passport na, takardan hospital na, duk wani takarda da aka bani matsayi na ina dan kasa da wanda aka ba kakan su duka na kwashi. Da muka je nin nemi ita wanda take kan makarantar, nace ga abin da ya kan wai eh, nace to yanzu dai alhamdulillah tunda dai na samu wanda zai guda mana hanyar garin mu ba, ai kaga mun gode. Amma ga takarduna, da na zube mata takarduna ta gani kuma ta cinna an karanci, sai ta ce mun le koluwa ne. Nace o je koluwa bamu ne wa ufa ne. To karanta dai mun ba wurin da dariya. To sai ta dade na gudu tana gamba ba, akwai yara kaman bakwai da suka face wannan abin nan, amma iyayen su ba su yi magana da suka zo eh, ba su iya su yi magana. To gaskiya ba a zori na ba, ni kuma ban yin karambani shiga inda ba tarare na ba, dan kowanne unguwa an cire musu sarkin su, da in wani abu ya matsi su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin shi. Sai sa in yau Allah ya taimake mu, mun zo wurin mai martaba shugaban mu na zango, mun samu dama sai mu gode mu Allah, mu yabi annabi Muhammad, mu aje mishi kokan mu, wanga abu yana cire mana tuwa kurya. Allah baka yawan rai, a tashi tsaye a kula muna.
Mun gode kwarai. A cikin neman kamar kaje field form ko kaje neman passport kamar kanda dan waye fara region the tribe wani abu ne matsayin shi, da abin da ake damun mutanen mu kenan, abin da ke cimu da tuwa kwarya kenan. Sha tambaye ka ina ka fito, wani yare kake yi, so shi wani abu ne matsayin shi, yana cikin criterion ko ba shi ciki, shi ne nawa.
Honorable Ben, insha Allah na sha ganin ka da nisa, har na ce ma ƴan waye na hulanawa. Duk ran da zan je passport officer ce min an hana ni pasa saboda kai rana ni fulani ne, na ce a tambayi honorable in yana da passport. Insha Allah ina gani wani abu ne ya zama himma. Sunana Yakubu Musa Bari, ni ne secretary kungiyar na kulana duk duniya na Ghana chapter Tabital Pulaku International. Kisa sarakai na gaishe ku, ina tsammani sarakai sun bada dan tarihi. Ina so mu duka mu jawo hankali mu, akwai wani abin da ke tafiya fa, amma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne. Shi sannan ya kamata dukkan mu mu jawo kanmu inda muka je duka mu ba da tarihin kanmu, kamar yanda babban sarkin mu na Zangolin ya ba da tarihi. Duk rayuwar mutum in baka san inda ka fito ba, ba za ka gane inda za ka ba. Shi sannan ba da wannan bayani, ni zan tsaya batun zango ne, amma ni zan single out batunmu na hulani.
na ga saboda kiran mu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki yayi tariki batun sojojin mu da suka zama hulanawa ni masayina yau ni barat boy ne kakana yana cikin West African Frontier Force na suka ji First and Second World War babana na cikin First Regiment na Ghana kiran babana ma an haife cikin barracks ne ni ma aka haife ni barracks na tashi babana instructor ne kamar yanda babban sarki ya faɗi Hausa ne kake ji ana faɗi cikin barracks ne lokacin ba jin turancin after independence instructors in duka in ba hulani ba ba haushe da har ma na samu labar wanga na tashi barracks mu muna da sajin tunde bayarbe ne instructor ne amma duka Hausa ke bama kabuna arakan barracks nan na tashi shace yau wa'annan mutanen nan jikokin su ƴaƴan su yau shi a ce ba ɗan kasa bane saboda Allah in kai ne ya zaka duba wannan abu wannan abun ki ci mana kwarai ka gani yau kaje kai gana card da an gan kiran ka kamar da honorable don yau ya zama honorable wallahi da ba don honorable bai kai wurin an ma seal card document da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana rikan card an ce akwai cafeteria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu wadannan documents din nan amma da an duba ka kan zango ka sa babban riga ko ku abin nan screening ka daban ne an fadi maka gaban ka kai you are not a Ghanaian je Ghana ne jube unje Ghana ne akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin an zo ta passport office kuma last 2 months an handcuff ma dana daga passport office sunan shi Mahmud Jawo na to take me discharge book kun babana kakan shi kenan kakan shi discharge book kun babana na kai na aji har yau ga an blacklist da boy nan baba shi passport number yan sister na babba mu dukan mu ga da sister shi da mun shi duka barasa ka haife mu da idan zai aka tambaye shi wannan yana ya je renewal ne honorable yana da passport for what ya use passport for 18 years don yana ya stay Belgium ya zo ya je renewal da aka gan shi aka tambaye shi idan ka an haife shi ne mali shi an haife shi uye dai ne wai ne fulani ne don sunan shi Mahmud Jawo gaba da aka doki form aka ba national security suka ka san an nima ne shi ce san bai yarda shin da ka haka ofin shi shi sa wannan abu sa'annan na uku topic da nake da shi shine enlistment ƴaƴana cikin danjin mu Angela ya qualified up to the graduate masters yana da tunan da masters sun je enlistment an ganka sha cire ka cikin line saboda ka zama fulani ko ko ka kana kai ordinary shi sa kadan da muke so mu bayyana kenan na gubon ga abun ne very very serious da in mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin ciwo cikin zuciyar ran da zamu fita da shi ba mu sai har wannan lokaci ya kai assalamu alaikum
wata kila ya zo wani yayi wani tambaya da mun bukacin lawyer yayi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da okay ga wani da okay sultan bari mu zo jan sarki sultan
Muhammad Waziri Amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mu samu sabon flight kaman kanda Mr. Bari ya fadi muna face a lot of difficulties a passport office na kai matana babanta Lebanese ne mmanta Lebanese fanti ne babanta yazo Ghana 1942 ya aure mmanta 49 mmanta babanta Ghana aka haife shi ya prison da Kwame Nkrumah jikanta which is matana sistanta dienta sunan shi Jamal kage shi balarabe ne complete mun je mu yi na passport ni da wani ke bayan ga mu apply passport biyar sister shi na ciki an ba sister shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi why doesn't look like a Ghanaian na ba da passport mai shi na ba da passport din kakan shi na cin sura sun na tabakkunin shi mana kawo yet su hana shi suka ce a kawo shi for vetting na zo da shi 5 times ba vetting shi ba shekarun jana ce passport office wan kwashi an jan ba immigration office an kai case immigration su investigate kagan wa irin wanga abu yana damun mu honorable kamin gafara ni danka ne uncle nani Alhaji Idar kuma shi mijin lalla sister ka ire mu haka nan mu gidan larabawa kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je a passport dan ciki na in ka ganshi Bature ne flat da ja na interview shin na zo bayan shi yana english wai english doesn't sound like Ghanaian so you don't even look like Ghanaian. She came from, we learned it from, I learned the English from your president. Yeje who is your father? She said he's sitting behind me. They gun me. Yeje who ya gun me? They say who are we interviewing? Who ya gun me? I speak 5 Ghanaian language. How many language do you speak? She na zone. They check on your birth passport and your fingerprint and wire. Those guys come on na attack us. She's coming with passport in the Ure Uchi. Haka iru wa ina mutane na nan da yawa in ba su su defend kansu. In ba su su defend kansu. Ka gani insha Allah hana su alhali writing su ne about passport. Sai sa honorable da Allah addu'a muna irin wannan magana. Mun gode.
Your Excellency coordinator Sirakai Kumingafara sunana Haruna Maiga ni political activist ni cikin zango maganganu da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu bane kila Voice of America ya ba mu platform muna korowa saboda sui program su but after the program what we press conference about a month ago Mayor Faru bayan wannan problems in zango ya fi ababen da ake fadi nan ga is a serious problem umba muntashi musan kan da zamu yi mu aje personal interest mu aside it doesn't matter ko mun call CNN ko mun call BBC still the problem will persist coordinator is helpless mezei amma musani kwame kuma ya fadi wani magana when seek ye first the political kingdom and all other things shall be added unto it the mu akafara to independence mu duka inamuki chicken political stake in Ghana MPP NDC ana use yanzango na kare aje su ni na ban so personalize ababai amma ina cikin wayanda muka yi hidima cikin MPP sosai da ababai ban so in koro maganganu amma the end of the day me faru haka nan muna da yan waye haka nan na cikin NDC kanda ababai ki faru mu sani kaman sarakanmu wasu kungiyoyin sarakai da muka sani they are too close to power and too interested in their interest with abinda da samu cikin wannan relationship saboda shi mun san ababai da ke happen cikin zango ababai da muka san in ba mun tashi mun nemi yanci kanmu bayan yancin independence da muka samu cikin Ghana ba enda maganganun ga zai kai mu she mun tashi mun tsaya
Assalamu alaikum gaida honorable da dukkan sarakun da ke amma ina ji maganar da ake duka haka nan ne especially ma in zaki magana sai ya kama people are getting emotional saboda yana da takeici yana da damu zuciya ni experience na ni ma na je renew passport na bas first time ba ya expire ne je renew wallahi ya take na 3 days first da aka tambaye ni tribe na nace ni Bauchi ne sunana ina kaifi ne Accra nace suka tambaye maganganu da dama karshe wayan kawo futa a yajin mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma the second day wayan kawo Ghana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakuri ne su saboda wata kila due process bari dai in follow amma on the third day sai na ga kamar walakanci yake ne shi na san security din abin ga passport form na ne ya markwata ni walakanci iri da kar gaddama on the third day tukuna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan Imam Abbas still wannan bai bari yarin lent ba na ce masa kuma kakana ta wurin uba Alhaji Umar Karki kowa ya san shi ina ji Ghana bata samu 70 years ba amma wasu kakannin mu sun mutu ina ji yafi kaga na mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan su ko ji kai can ce mai bako hando abu ko kai na ji ba span ka irin wanga abu ba so dai na ji before a contest 2020 election mun ji abin da sai ne ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin da kamata kai kai amma wai kai dan zango ne isa ba kowa Allah dai gyara mana
a nan za mu dasa aya a yau inda manyan baki irin su sarkin kwashima da sarki sultan ahmed waziri da yakubu musa bari suka bayyana ra'ayoyinsu akan batun samun katin shedan dan kasa idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora a inda muka tsaya yanzu a madadin daukakin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin daga Ghana da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
zuwa gaida Madina. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka na rayuwar birni da sashen Hausa na murar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau shirin ya kawo mu birnin Kumasi na jihar Ashanti na kasar Ghana, inda za mu tattauna da wata baiwar Allah mai suna Aisha Usman. Yar jahar masu gabashin kasar Ghana ne, musamman Boko. Dalilin da ya sa ta yi kaura daga inda take ta zo nan birnin Kumasi shine matsala na rikici wanda ke da nasaba da kabilanci. Za mu tattauna da Aisha, su ta mana ƙarin bayani kan halin da ta sintanta a ciki daga nan. Haji Aisha, yi mini bayani, na daga cikin wasu dalilai yasa kika taso daga inda kike, kika zo Kumasi, sannan cikin wani shekara kika taso kan
malami zane isyallare mana taro su kaman 20 years kenan. Baba na kuma babbe da karfin dubon mu, muna dai kadan kadan dai sai kaman fadannin kuma ba wani aikin da muke yin cikin Boko. Yasa na zo Kumasi almost one half year kenan da na zo nan.
Sannan na fahimta mahaifinki Allah ya mata rasuwa, sannan mahaifinki shi kuma bai da karfi, sa'annan yawan rikici da ake yi a yankin ku yasa kika yi kaura kika zo nan birnin Kumasi. Sai ka zo kuma shekara ɗaya da rabi kenan.
Ya shekara guda da wani abu kenan, kaman 5 months kenan, wani half year kenan da na zo nan.
Kin tuna da mutanen da waɗanda suke kusa da ki da suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici na kabilanci daga ainihin Boko?
Wani tuna diwa yayin mu na ciki kaman da makwabta na duka hain su ma suna cikin da fatan yayi ya same su. Wasu sun fito abun ga daga Accra za su gida kaman rasuwa kaman wani abu, an yatar su hanya a kashe su kan da ya zo ke.
Mu duba da kika zo nan da farko, sai wurin waye tarbe ki kika zauna wurin sa har ya samu miki aiki?
To ni dai yanzu na zo kuma dare yayi kaman na soko garin ga karfe 12. Wani shi na kwanta cikin masallaci, ga masallaci na wani kasan ga nauri na kwana gari yawa, na yi yawo nema aiki shi na zuwa ajiya mai zuriyar sakura na turke na aiki na dai takkaka ma musu dai na wanke kasaki na tanyin su duka musu abinci su biya ni.
Na fahimta kina wanke kwanuka kenan na abinci da ake sayarwa da saura dai hidima na abincin ya su sai a biya ki. Kina da miji?
No, amma ina da samari.
To kina da saurayi?
Ya.
Amma baki taba aure ba?
No.
Kin taba haihuwa?
No.
Shekaran ki nawa da haihuwa duniya?
Yanzu na da 27 years now.
Shekara 27 da haihuwa duniya. Lokacin da kike Boko sai kina zuwa makaranta na Boko ko na Arabiya?
Ni wannan duka saboda fadan da ya gama kuma ba mu na ba mu samu lokacin mu yi alƙana ne mana aci ne isa ban samu nayi wannan duka ba.
To kasancewa baki samu kin yi karatu ba, ya kike jin shi a jikinki?
Ban ji dadi ba. Da ya kamata ce kamar ni ma na yi karatu shine very important. Da ya kamata ce kamar kai ma ka taso karatu da dole ne, ko baka yi na babban suku ba ya kamata dole ka yi na karatun Qur'ani ne ko na yi kariya.
Sannan fahimta duka don saboda rikicin kabilanci na Boko wanda ya sanadiyar hasarar rayukan mutane da dama, yasa baki samu kin nemi ilimi ba?
Haka nan saboda fitinan da suke yi nesa aya mu abun ga mai karatu.
Yanzu kika samu ki koma Boko, kin koma?
No, ni ban yi kowa Boko because ba zuwa ya yi haka ba, hali yanzu ana kan yi
ana cikin fada.
Ya muna so mu tema muna so ru da ba koma gidanmu, kowa ya gube zu gidanmu duka, kowa ya koma sabila. Ya ba kowa gidanmu daga Accra shi kuma singa.
Akwai kalubale da kike fuskanta daga nan?
Oh, dewa masaloli na dewa inda muke kwana kana dai gan rayuwar da ya kamata shi kamar ni ma nayi kaza nayi kaza ma inda kuma Allah ya kaddara ni ke shi nesa ni ma na roke shi noma.
Kika ce wajen da yake kwana na kike kwana?
Na kwana cikin church inda muke dafa abincin da muke kwana. Ya kaman aka sai da muke aka kare aka ce mu gyara wurin mu kwanta da riyawa ya kuma taso mu fara yake.
To mu duba nasarori fa, ko ya za a yi dai ai
ana dan samun biyan bukata nan da can kudi?
To biyan bukata dai na because akwai peace of mind.
Akwai kwanciyar hankali.
Yeah.
Me zaki fadi ma duniya game da batun halin da kika sinti kanki ciki? Kina da gida, kina da gari, gashi kin bar wurin, kin gudo, kin zo kudancin kasar Ghana domin na farko ki samu abin da zaki rufa ma kanki asiri gaba ki da.
Irin fada-fada da bai da kyau. Yana kuma da mutane baya ko da yara baya. Masu neman ilimi masu zuwa ina ko mutane ga masu bidan like business komi yana hallaka da gari ne.
Kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.